mutane 513 ne da ke rayuwa ta hanyar safarar bakin hore suka ci muriyar wani tallafi domin ganin wannan jama'ar ta canza wannan sana'ar da take yi, ganin cewa hukumomi jamhuriyar Niger sun haramta dukkan waɗansu ayyuka da ke nasaba da taimakawa ko safarar bakin hore. Wannan ko daga cikin mutane 6,565 da aka yi raskuna da ke wannan aiki a can baya a cikin jihar Agadez. Muhammad Anako shine shugaban majalisar jihar Agadez a wurin bikin tallafawa waɗannan mutane a birnin Agadez. Wannan tallafin an miƙa shi ga wata ƙungiya mai zaman kanta da ake ce ma ONG Karkara, kuma ya shafi da'irori guda 6 na jihar Agadez. Zai laƙume €3,300,000. Ina mai sanar da ku cewa majalisar jihar Agadez tare da hukumar tabbatar da zaman lafiya ta wannan ƙasar ta girka kwamitin da ya tantance waɗanda ke ayyukan safarar bakin hore da suka bari a halin yanzu. Daga ƙarshe kwamitin ya gano mutane 6,565 da ke cikin waɗannan harkokin da suka shahi safarar bakin hore maza da mata. Daga cikin su mutane 513 sun zo da husahohi na yin ayyuka ko sana'o'i domin tsirar da mutunci su. Daga cikin su mutane 227 da ke tsundundun cikin harkokin safarar bakin hore a cikin da'irori 6 na jihar Agadez waɗanda Projet Passeraz ya gano. Da'irori guda 6 da wannan taimako ga tsofin masu safarar aikin bakin hore ya shafa sun haɗa da Agadez, Jado, Arlet, Tabelot, Dirkun da Kimiya. An ba su motunan kabu-kabu, dabbobi da sauran ababe domin su gudanar da sana'o'i ko kasuwanci don su bar wannan aikin na taimakawa koyin safarar bakin hore. Malam Manema Muhammad shine shugaban Projet Passeraz da ke kokarin kawo tallafi ga tsofin masu sana'ar safarar bakin hore a jihar Agadez. Muna da mutane 513 daga cikin su mata 679 da za su ci muriyar wannan tallafin a cikin da'irori guda 6 na jihar Agadez, inda za a kashe musu tsabar kuɗi ₦981,000 na sefa da jika 792 da dala 56.3. Daga cikin waɗanda suka canza sana'a ta barin harkokin safarar bakin hore su 227, daga cikin su akwai mata 20, kuma za a kashe musu ₦284,000 da jika 938 da dala 174. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.